أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda dake nan gogawan katare da magaram domin ci gaba da karatun mu cikin littafin umdatul ahkam na al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya jiban shi a yau muna yammaci alhamis da ran juma'a wanda ya daidai da shida ko bace ko shida ga watan Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 7 watan Juye miladiya ta 2024 idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na Usama bin Zaid radiyallahu anhuma cikin baban da malam ya kawo mana hadisan da suka zo akan abin da ya shafi al-fara'id da hadisi da muka tsaya akan shi shine hadisin Usama dan Zaid radiyallahu Allah ta tabbata a gare su qala yake cewa qultu ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah atanzilu gadan fi darika bi makkah shin gobe idan mun isa makka mun waye gari zaka safkani a gidanka dake makka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi wa hal taraka lana aqilun min raba'in shin aqil yo ya bar mana wani gida ne wanda mun gani cewa waye aqil menene wato dangantaka shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa qala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر wato ai kafiri baya gadan musulmi haka musulmi shi ma baya cin gadan kafiri dan wannan ita ce fa'ida ta musulunci muka ce yana daga cikin mawani'ul al-irs abubuwan da suke hana gado shine abubuwa guda uku abu na farko shine sabanin addini ikhtilafu dini sabanin addini yana hana wato juna ya ci gadan juna abu na biyu shine alqatlu wato shine abin da ya shafi kisa wanda kisa wasu malamai sun yi sabani misali in ya zama to kisa na ba na da gangan ba shin zai ci gado ko ba zai ci ba gado to ala kulli hal wasu malamai sun kai kan cewa kawai kisa ga baki daya sawa'un amd ne ko muta'ammid ko kuma shubhil amd to duka ba zai ci ba wato gado aka kuma abu na uku shine wato bauta kenan shi ma bi zai zamanto yana daga cikin mawani'ul abin da ya shafi al-irs wato wannan hadisi ya gabata yau zan mu tashi hadisi na 300 malai yake cewa al-hadisu 300 an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama naha an bai'il wala'i wa hibatihi wato wannan hadisi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yarda Allah ta tabbata a gare su shi da bahaifin shi kenan annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce naha yayi hani an bai'il wala'i wa hibatihi akan wato sai da alwalai alwalai a sai da alwalaici wa hibatihi ko kuma ayi kyautar alwalaici ina wannan shine tarjuma wannan hadisi wato wannan hadisi zai karantar da mu game da abin da ya shafi sai da alwalaici an san meye alwalaici idan aka ce alwala alwala kaso biyu ne nau'i guda biyu ne a musulunci, akwai wala'ul itq da wala'ul hil. Wala' na itq shine lokacin da kai iya wuta wani, kana da bawa sai ka iya wuta shi kace wani ya zama da daga yau, to lokacin da ya mutu idan bai da magada kai zaka ci gadan shi saboda kai ka iya wuta shi. Sannan kuma akwai alwalaiti, shi kuma na kawance, shine na hil, wanda zaka gani irin Larabawa a da wannan kabila da wannan kabila suna yin wato abin da ya shafi alwalaiti na kawance, na cewa misali kabila mai karhi da mara karhi, wannan mai karhi ko wannan mara karhi ya taje ta yi alwalaiti da wata kabila wadda take da karhi, ta yanda dukkan abin da ya zo ya same ta na yaki ko za a cuce ta ko za a kawo mata hari, to wannan kabila za ta zo ta kama mata. To wannan su ne wala wanda suke abin da ya shafi a shari'a. To wannan ana magana akan alwalaiti na ne, shine na iya wuta bawa, wala'ul hajj. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yayi hani akan bai'il wala, hani ga saida abin da ya shafi alwalaiti, wanda asalin alwali ma'anar shi shine alqur, wato kusanci. Shi yasa wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alwala'u luhmatun ka luhmatin nasab, wato ai alwalaiti wato wata danganta ce irin danganta ta abin da ya shafi jini. Alwalaiti kamar yanda misali yau wani jinin ka ne, kuna cin gadon juna, ba za ka zo baka ce a ni daga yau na sai da jinin taka, ɗan uwan taka da muke da wani na ko ta koma da wani, ai bai yiwa. To haka na alwalaiti, cewa yau ni nake walaicin wani, kamar yadda zan mu zo mu gani hadisi na gaba, hadisin Barira, ni nake walaicin wani sai in ce to bari in sai da walaicin nashi, to wannan bai yiwa. Kamar yadda baka iya sai da dangantakarka, haka shi ma alwalaiti bai yiwa. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan sai da shi ko kuma wahibatihi da kuma abin da ya shafi kyautai, yin kyauta da shi, a yi kyauta da shi, ka ce ka yi kyauta alwalaicinka. Inna ala kulli hal, wannan hadisi malam ya kawo shi don ya nuna mana haramcin saida alwalaiti ko kuma kyautai shi. Mutum ya ce zai saida shi ko kuma ya yi kyauta da shi saboda abu ne na cin gado, nan idan ka iya wuta bawanka ya zamanto yana da iya lokacin da ya mutu, iyan nan aka raba gado kowa aka bashi nashi, abin da ya rage kai zai za a dawowa, kai zaka ci tasirin shi. Ko kuma ya mutu, a'a ya mutu bai da kowa, duk dukiyar da ya tara kai zaka ci gadon shi. To wannan cin gadon da zaka yi shine baka saida shi ba kuma baka yi ba kyautai shi, an fahimta? To wannan hadisi kenan yana karantar da mu haka nan, sannan yana karantar da mu koda ko mutum ya saida wannan alwalaitin nashi to abu ne wanda yake batil, saboda shari'ar musulunci ta riga wato ta yi hani akan wannan, wanda wannan ya kasance a jahiliya suna yin haka nan. A jahiliya sun kasance suna saida alwalaiti ko kuma su ba da kyautai shi, su ce ni daga yau alwalaitin da nake ma wancan bawa ya dawo kan wani. Shi yasa an samu da yawa wanda da ya iya wuta bawan shi kuma daga an kwana biyu ya kama shi kuma ya iya saida, to kaga ai ya koma kamar kai amai wato kalaji. Shi yasa wani sha'iri yake cewa fa ba'uhu mamlukan wa ba'uhu mu'taqa falaysa lahu hatta al-mamati khalas, wato sun saida bawa mamlukan lokacin da yake an mallake shi yana karkashin su, haka lokacin da suka iya wuta shi ma sun yi sun saida shi, yace kai falaysa lahu hatta al-mamati khalas, har in ya mutu ma wannan shi bai da wato abin da ya shafi kubuta daga su. To musulunci da yazo sai ya nuna mana cewa abin da ya shafi alwalaiti wannan ba a gadan shi, luhmatun ka luhmatin nasab, kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato ya fari. Sannan wannan hadisin zai ƙara bayyana mana kenan ita shi alwalaiti kamar dangantaka ce, kamar yadda baka iya saida dangantakarka aka shi ma baka iya ka ce ka saida abin da ya shafi alwalaicinka. Na'am. Sai malam yace al-hadisul awwal ba'da 300 an Aisha radiyallahu anha qalat kanat barirata thalathu sunan khuyirat ala zawjiha hina utiqat wa uhdiya laha lahmun fadakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wal burmatu ala an-nari fada'a bi ta'amin fa utiya bi khubzin wa adamin min adamil bayti faqala alam aral burumata ala nari fiha laham qalu bala ya rasulallah dhalika lahmun tusuddiqa bihi ala barira fakarihna an nut'imaka minhu faqala huwa alayha sadaqatun wa huwa minha lana hadiyatun wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fiha innamal wala'u liman a'taka. Wato wannan hadisi riwaya daga Aisha ummul mu'minin garda Allah ta tabbata a gare ta qalat take cewa kanat fi barirata thalath sunan wato ya kasance game da sha'anin barira wasu kace hukunce hukunce guda uku na an yi talakin abin da ya shafi sunan akan mi akan hukunce hukunce abu na farko shine khuyirata ala zawjiha hina utiqat wato an ba ta zaki game da abin da ya shafi mijinta lokacin da aka iyauta ta abu na biyu wa uhdiya laha lahmun an ba ta kyauta an ba ta sadaka afwan an ba ta sadaka ta nama فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعيشة تشيسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتويشبو جدا وترانا والبرمة على النار الهالي تكنيا تناسما ومتا فدعا بطعام سيعيشة النبي صلى الله عليه وسلم يكرا أكامش أبنتي فأتي بخبز وأدم من أدم البيت سيعيشة النبي صلى الله عليه وسلم وتدقراس هود بريري wa adamin min adamil baiti da miya daga cikin miya gida wanda aka yi fa qala sai annabi yace alam aral burmata ala nari fiha lahm shin ba na gani ba tukunya a saman wuta a cikin ta akwai nama qalu bala ya rasulullah sai suka ce kwarai haka ne ya rama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zalika lahmun tusaddiqu bihi ala barira ai wannan nama ne wanda aka ba wa barira sadaka fakarihna an nut'imaka minhu sai muka ji kyamaci muka kyamaci mu zamanto mun ci yadda kai mun baka shi kaci saboda sadaka ce aka ba ma barira faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa alaiha sadaqatun ita barira akan ta ne yake sadaka wa huwa minha lana hadiyatun amma akan mu idan ta ba mu zan mu karba daga wajenta a matsayin mi ne a matsayin kyauta a matsayin hadiya sana abu na uku wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam fiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gayi game da sha'anin barira innamal wala'u liman a'ata ai alwalaiti yana komawa ne kadai zuwa ga wanda iyauta bawa wannan shine tarjuma wannan hadisi Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take karantar da mu cewa ya kasance game da barira wato wasu hukunce hukunce guda uku wanda wato ya ta'allaku da ita kuma har yazo ya fito ya bayyana kamar shari'a ce daga shari'o'i na musulunci abu na farko shine khuyirata ala zawjiha hina utiqat wato an ba ta zabi lokacin da aka da ta samu iyauci aka iyauta ta an ba ta zabi game da abin da ya shafi mi game da abin da ya shafi sha'anin mijinta me zabin da aka bata lokacin da aka iyauta ta sai aka ce to ke barira yanzu kin zaman todiya wanda kissar iyauta ita barira hadisi ya gabata mun gani hadisi a cikin umdatul ahkam haka ne ko hadisin da Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta amma barira mukataba cewa ta je ta kawo uqiya guda tara wato he zaman to an iyauta ta sai ta zo jan Aisha tana gayi mata sai Aisha ya da Allah ta tabbata kare ta take cewa je ki ce ma masu gidan naki in sun yarda zan gama musu tunda an mata ce mata uqiya tara wato a shekara tara ko wata shekara ta bada uqiya guda da uqiya guda dirhami 40 ne ko wata shekara kenan za ta bada wannan sai Aisha ta ce in ɗan gidan masu gidan naki sun yarda to zan gama musu uqiya taran nan a ba su sannan kuma alwalaitin ki ya dawo waje na taje ta ga imama masu gidanta masu gidan suka ce a sai dai zaman to alwalaiti yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai Aisha da Allah ta tabbata gare ta taje take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaji fa abin da ya faru sai annabi yace mata je ki wato Aisha sayyata biyar dan musa kan alwalaitin nasu sun alwalaitin nasu ne za su gane kuran su. Taje ta yi haka nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito mu ya hawo mimbari. Nabi yace ma balu aqwani, me samu wasu mutane suna dora wasu sharra wanda babu su a littafin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku san da cewa dukkan sharadin da babu shi a cikin littafin Allah fa huwa batilun. Dukkan sharadin da babu shi a cikin littafin Allah to batacce ne. Yace wa in kana mi'ata sharadin, ko da ya kasance sharadi dari ne, alwalaici yana zuwa ga wanda ya iya tabawa. To wannan alwalaici kenan yana wajen wa? Yana wajen Aisha. To da aka iya wadata sai aka bata zabi game da mijinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu barira kin ga kin zama kiya, mijinki kuma yana nan shi har yanzu wato bawa ne, har yanzu mijin nata bawa ne, to ya ne za'i? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bata zabi yace in kina so ki zamana da shi, in miki so kuma shikenan a raba aure. Tace ha ya ina ita ina zama da bawa. Sai aka raba aure. Tace a bata zauna ba, sai aka raba su. Aka raba su wanda mijin nata yana nan Mughis sunan shi. To wannan shine abu na farko da abin da ya shafi barira. Abu na biyu shine wa udiya laha lahmun, an bata sadakan nama. Wato da aka bata sadakan nama sai ta zo da shi kenan gidan Aisha, take ma Aisha dama abin da ya shafi wato hidima. Fa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo wata rana lokacin an bata sadakan naman kenan. Wal gurmatu ala an-nari, an dora wato tukunya a saman wato abin da ya shafi wuta, ana dafa abin da ya shafi nama. Idan aka ce alburma ita ce tukunya, malamai suke cewa ta irin tukunya ita ce tukunya da aka yi da abin da ya shafi dutse. Yace ba fada'a bi ta'ami, to Annabi da ya shigo sai ya kira a bashi abin da ya shafi abinci. Fa utiya bi khubzin wa adamin min adamil bait, sai aka zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da gurasa biredi da kuma wata miya wadda tuntuni a gidan anyeta, ba miya ba ta ina, ta abin da ya shafi cikin tukunyar wannan ta nama da ake dafawa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani haka, fa qala, sai ya ce alam aral gurmata alal nari fiha laham, shin ba na gani ba tukunya a saman wuta a ciki akwai nama? Qalu bala, suka ce kwarai ya rasulullah, suka ce zalika lahmun tusiddika bihi ala barira, wannan nama ne wanda aka ba ma barira sadaka. Wanda mun sani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka. To sai Aisha ta ce fakarihna an nut'imaka minhu, sai muka yi ji kyamar mu zo mu kawo maka wannan abin alhali na sadaka. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiya, ai a barira ne aka ba ma sadaka, amma game da mu kuma hadiya ce idan ta dauka ta ba mu, kenan za mu iya dauka miki. Kenan nan me yake nuna ma cewa idan ya zamanto annabawa an hana su cin abin da ya shafi sadaka, to amma in kyauta ce hadiya ce wannan babu laifi suna iya abin da ya shafi dauka. Wanda mun sani tuntuni Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya haramta mishi abin da ya shafi sadaka sai aka halitta mishi abin da ya shafi ganima. To abu na uku kuma wa qala fiha fi sha'aniha kenan, Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi barira yake cewa innamal wala'u liman a'ata, ai alwalaiti kadai yana koma ne ga wanda ya iya tabawa, ga wanda ya iya tabawa. To wannan hadisin malam ya sanyo shi nan dan ya nuna mana mene, dan ya nuna mana irin hadisin da ya gabata, innamal wala'u liman a'ata, ai alwalaiti kawai yana tabbata ne, yana komawa ne zuwa ga wanda ya iya tabawa. Idan kuma ya mutu kenan a lokacin yaran shi ko kuma masu cin gadan shi za su iya cin gadan wato wannan alwalaiti, kenan wane yake ya iya tawa ne? Idan wancan wanda aka iya tawa shi yake, misali ya mutu kenan shi zai ci gadan shi. Idan kuma ya zamanto bai mutu ba, shi mai walicin ya mutu, to yaran mai walicin ko kuma masu cin gadan shi su za su zamanto sun gaji wancan abin da ya shafi wato alwalaiti. Shine anan za mu fahimci kenan wannan hadisi. Za mu gani da farko dai akwai ba da zabi ga abin da ya shahi bawa lokacin da aka iya wuta shi ya zama to da a bashi sabin shin ya ci gaba da zama da wannan mijin nashi misali wanda yake bawa koko bai iya zama ba kuma wannan yake nuna cewa duk lokacin da aka baka zabin abu guda biyu idan ka zaba abu wanda kai yayi yayi kwantan ma da hankali ba abu ne ba na zargi kai ne aka zaba ka zabin cewa ka zabi wato abu guda biyu ga sunan sai ka duba wanne yake kyau wanne yake kayatar da kai ka zabe shi ba zai zamanto ba an zarge ka ko da menene sannan kuma a wannan hadisin zan maga irin halaccin bada wato sadaka ga wanda suke suwa sune irin wato mawali wato wanda suke sawa'un bayi za a ce wanda suke kalkashin suke aiki a wurare ba lahi a basu sadaka sannan kuma idan sun bada abu wanda yake kyauta mutum wanda yake talaka misali ya ba ma mai kudi kyauta babu lahi mai kudin yana iya amsa kyauta ina misali wani mai kudi ne yazo kazo ka dauki yana shan shayi yayi kazo ka bashi shayi ko kuma yana cin goro yayi kazo ka bashi goro goron bai wuce ba dala 10 shi kuma yayi karfin container goron ma ba goron to idan ka bashi wannan la'al zai amsa ma yana mine yana murna kaga ni alhali kuma yayi ni yayi karfin abu to kaga ni halaccin yana iya ya amsa amma yanzu misali mai kudi ne yayi karfin miliyayyuka kaza kazo ka bashi kyautar dala 10 ya zai ji shi ma ya zai ji kaga zai ji wani tiris sai ya ce a rike kai ma kana bukata to amma dai kenan ba laihi mutum yana iya karba kenan akwai karba hadiya idan ta zo ko da daga wajen mutum wanda yake wato talaka ne ya ba ma wanda yake mawadaci sannan kuma a wannan hadisin zan mu gani irin wato irin yanda mata ya kamata su kasance lafiya ma a cikin gida yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama nan da Aisha ta zo da ya tambaya a zubo mushi abinci kaga ya aka zubo mushi abinci wanda yake na gida wanda wancan saboda dalilin mene an san baya cin sadaka shi yasa ba a kai mushi ba wannan idan malamai suka ce anan ya kamata mace ta ringa mura'at in wato abin da ya shafi mijinta shin menene yake so menene bai so in abinci aka dawa abincin da yake so ne ko kuma bai so ne idan abincin da bai so ne tuntuni daga yazo ma a ce to yau fa abu ne kaza ne aka dawa kene ne san yanda zai ba sai ya zo ba an ka mishi kwano ya bude ya gagaran firar kenan ka gani kuma amma in ba ma abocin giran firar in ko ma abocin giran firar ne zamna zai ce abincin shi ko ba haka nan ba tayyib ala kulli hal sanan malamai suka ce wannan yake ƙara nuna irin mata kuma su kasance suna su ringa sanar ma da mijin su abubuwan da ya faru a cikin gida lokacin da bai kana wannan duka zan mu dauka daga abin da ya shahi wato wannan in wato Aisha sannan shi ma mijin zai iya tambaya yaya gidan ya wuni ko kuma ya gidan ya tashi ko kuma ya gida yayi kaza ko kuma in ya ga wani abu ya tambaya menene kaza menene kaza wanda bai san ba wato da shi sannan a hadisin zan mu gani abin da ya kawo mana shi ya kafa mana cikin baban shine alwala lil mu'tik wanda yayi ya iya tabawa shi yake da mine sheke da abin da ya shafi wato alwalaici to ala kulli hal wannan hadisai guda hudu sune mallan ya kawo mana a cikin wannan babe wanda hadisi na farko mun gani mallan da yace mana alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar wato kusadar da abin da ya shafi wato gado ga ma'abocan su sannan abin da ya rage shine zai fi cancanta ga namiji wanda yake mafi kusanta mafi cancanta shi ma namiji sannan hadisi na biyu shine la yarisul kafirul muslim wala al muslimul kafir wato namiji musulmi baya cin gadan kafiri haka kafiri baya cin gadan wato musulmi sannan hadisi na uku da na hudu shine game da abin da ya shahi alwala na uku ya mana bayani akan hana haramun ne a sayyida alwalai ko kuma a yi kyautai shi sannan na hudu ya karfafa mana ya tabbatar mana cewa alwalaici yana koma ne zuwa gawa zuwa ga mutumin da ya iyauta da fatan abinda muka ji a ciki na alkhairi Allah ya datar da mu na kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana za mu shiga sabon littafi mallan yace kitabun nikah baban da zai yi bayani game da abin da ya shafi annika shine aure malam Baisha wannan yana dariya da zan magani shi ma a cikin malam zai koro mana wato hadisai da yana bin daya kusan hadisi 30 malam zai koro mana a cikin wannan kitabin to a yaren larabci idan aka ce annikah malamai suka ce shine aljam ko idkhalu shay'in fi shay'in shi yasa daga cikin magabata suke cewa nakahal ayn nakahal nakahal naumul ayna wato ku kwana ya auri idanuwa saboda sanrihi to wannan shi ake cewa abin da ya shafi a yaren larabci amma idan a shari'an musulunci aka ce annikah me ake ni da annikah haqiqanin aure a shari'an musulunci shine al'aqd shine al'aqd kenan a daurma abin da ya shafi arme kuma wani lokaci malamai suna yin kinaya shi idan aka ce annika suna ni akan abin da ya shafi kusantar iyali to wannan abin da ya shafi aure mun sani abu ne wanda yake na shari'an musulunci ko mu ce yana daga cikin falalar shi cewa wato abin da ya shafi ibada ne aure ibada ne saboda zaka gan dukkan abubuwan da ke cikin shi abubuwa ne na abin da ya shafi ibada wanda an kuma sunna ce ta abin da ya shafi annabawa mutane uku wanda suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji irin yanda yake ibada da suka dawo suka ce kowa yayi alwashi ɗaya ce shi daga yau ba ya ringa cin abinci ba kullun azumi zai ringa yi ɗaya yace mine bayai ba arme ɗaya ce mine bayai ba barci qiyamul layli zai dai to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya bayyana musu yace musu mine yace ku san da cewa ni ina cin abinci kuma ina yin azumi haka kuma ina yin kwanci ina barci kuma ina tashi cikin dare haka kuma ina arman da abin da ya shafi mata idan wannan yake nuna sunnoni ne daga cikin sunnoni na annabawa abin da ya shafi wato arme yawa daga cikin mutane wani da zaka tambaye shi wani dan mi zaka yi arme wani zai ce a kawai ya ga zida zamani a gidansu yana so shi ma ya gusa daga gida wani kuma a zai iya cewa kawai ya ga zida dora tuwo ne kullun shi yake ma kanshi tuwo ya je karatu kullun shi yake dawo tuwo to ya ga so yake samu wanda zata ringa taimaka mishi akan abin da ya shafi abinci wani kuma a yana iya cewa kawai zulaya ce ta mutane kullun ana ganin shi an ce ya ana ka mishi wani hadisi maudu'i shirarukum wa zabukum wato mafi sharrunku sune gobrayenku amma hadisi ne wanda yake maudu'i wa kawai ne je ya yi gawa ya wadi hadisi ne maudu'i bai tabbata ba wani kuma yana iya cewa kawai shi bai san ma saboda zai to kala kala zaka ji mutane amma abin da ya sa mutun ya dai zaman to dai zai yi arme dan mine shine dan abin da ya shafi ibada ne daga cikin falalolin arme yana daga cikin abin da ya shafi arme zai kawo abin da ya shafi iffa shine kamewa ya sa ka kame kamar yadda hadisi na farko zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan wannan sannan kuma zaka gani irin yadda Allah subhanahu wataala yace kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullul mu'minati kama yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sannan yana daga cikin abin da ya shafi falala ta arme malamai suke cewa shine irin ƙari na abin da ya shafi danganta da ƙarin ɗan uwantaka da ƙaunar juna lokacin da ka je zakka arme mace daga lokacin da aka ɗarma maka arme da ita kaga ɗan uwanta an samu wata alaƙa ta wasu dangantaka wasu ɗan uwa da wasu ɗan uwa sun haɗu wani zumunci ya ƙara haɗuwa sannan kuma yana daga cikin falalar arme shine wato samun zurriya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a cikin hadisi tazawwajul waluda waluda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyama ku auri mata wanda suke wato al-walud masu aihuwa sannan al-wadud wanda kuke kaunar junan su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi al-fahari da al-umma shagobai wato ranar tashin al-qiyama sannan yana daga cikin falalar arme samun sakina shi yasa duk mai arme zaka ga mutum ne wanda yake annabi mutum ne wanda yake a nitsi ba kamar wanda yake bai da arme ba wanda kuma wannan tabbas hakika Allah subhanahu wataala ya fadi wal ladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha tan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatu shi yasa malamai suka ce arme yana kawo abin da ya shafi nutsuwa shi yasa magabata suke cewa duk wanda aka gani ya kasa nutsuwa wato ayi mishi abin da ya shafi arme sai ya zamanto ya dawo cikin wato abin da ya shafi hayyaci haka wato yana daga cikin arme shine mine taimaka ma mace wanda mata su wanda suke raunana ne lokacin dole ana neman abin da ya shafi wanda zai garu ya tsayu shi yasa Allah ya ce abijalu mi qawwamuna 'alan nisa wanda zai tsayu wato ya ringa taimaka musu ita mace so ake a gida ta ringa wanke biyar ta ringa wanke nawa ne ta ringa wanke goma ta ringa wanke biyar tana sanya goma dole a ringa mata hidima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha aka ce bai da idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida me yake ta tai kanati mihnati ahlihi ya kasance ayyuwa wato abin da ya shahi iyallan shi wato hidima sannan kuma yato yana daga cikin abin da ya shahi arme shine samun wadatuwa Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum wasu mutane guda uku dangun na mutane guda uku haƙƙi ne Allah ya dora ma kanshi cewa tabbas ya taimake su na farko annakifa yuridu al'aqa wanda yake nihin zai yi arme yana neman mine dan ya zamanto wato ya kame kanshi sannan kuma wanda ya huta jihadi fi sabilillah shi ma yana daga ciki to ala kulli hal wannan yana daga cikin mine duka abin da ya shahi wato falaloli na arme sannan kuma wanda yake da arme ya hibe arme falala ya hibe arme wannan kuma hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hibe arme falala me mara arme falala afwan me arme ya hi mara arme falala dalili hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi budi ahadikum sadaqa game da mutun da zai kusanci iyalin shi wato sadaka ne as-sahabbai suke cewa ya rasulullah ayati shahawatuhu wa takunu wa yakunu fiha ajr yanzu ya je biya bukatar shi kuma ya zamanto ya samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ara'aytum law wada'aha fil halal akana lahu wizr da zai je ya aikata abin da ya shahi haram zai samu zunubi ko ba shi yasa malamai suka ce to mai arme ya yi zamantawa falala game da wanda wato bai da arme ala kulli hal abin da ya shahi arme zan mu gani hadisan da suka zo wato game da shi kenan shine malam yace annikah bayan yayi mana bayani game da abin da ya shahi nikah sai malamai suke cewa dukkan lafazin da ya zo game da abin da ya shahi annikah a cikin alqur'ani ana nihin mine shine al'aqd ana nihin kenan daura arme sai dai wuri guda wanda ake nufatar da shi abin da ya shafi kusantar iyali shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala da yace fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wato wannan mata idan ya koma sakinta bayan ya mata saki biyu ya kara mata na uku to fala tahillu lahu ba za ta zamanto ta halatta gare shi ba hatta tankiha zawjan ghayra har sai ya zamanto ta armi wani namiji wanda ba shi ba tukun in ta fito tukun zai iya armanta shi yasa wata mata da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci dai tana so ta koma wato gidan mijinta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta tazuqi usailatahu ma zaqa al-akhar ko kuma kamar yanda yazo a wani lafazi hatta yazuqa min usailataha ma zaqa al-akhar sai ya dandane daga abin da ya shahi zumarta abin da ya kamar yanda wancan ya dandana kenan wannan yake nuna cewa idan aka ce annikah aka akai italakin shi ana nihin kenan al-aqd malamai suka ce asali a ga abin da ya shahi mashru'iyyancin yin arme shine game da abin da ya shahi littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai a cikin alqur'ani wata aya ta zo mana game da abin da ya shahi arme suratul nisa fanki huma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah subhanahu wa ta'ala yana gai mana cewa mu aure wanda suka kwanta mana na daga abin da ya shahi mata minan nisa'i masna biyu ko sulasa ko uku wa ruba ko kuma guda hudu can kuma fa in kaftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ya ma malakat aymanukum. Sannan a cikin sunna akwai hadisai zan magani a cikin wannan littafin hadisai wanda fada annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasu kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma takaririn shi duka sunna ta zo akan abin da ya shahi wannan sannan kuma irin yanda musulmai suka yi ijma'i akan shar'ancin yin wato abin da ya shahi alimi ala kulli hal dai zan magani hadisai wanda shari'a ta kwadaitar game da abin da ya shahi arme da ta nuna abin da ya shahi irin falalolin shi da cewa yana kare ma mutum dukkan wasu wato mafsada kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gai mana wa ankihul ayama minkum Allah yake ku aurar da gwabare daga cikin ku wasalihina min ibadikum wa ima'ikum malai yace alhadisu tsani ba'da 300 an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma qala قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وتونا حديثي نهركو دمالا يكاو من الرواية لك عبد الله بن مسعود يردع الله تتبتع أغريش قال يكتي و قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوبايكن الله صلى الله عليه وسلم وترانا ياتي مس يا معشر الشباب يا كوتارن سماري من استطاع منكم الباعة فليتزوج دكان وند يسامو ايكون ين اوري فليتزوج تو اي ارمي فانه اغض للبصر سبوده شي زي قرففه شي يا هنا shi ya ringa kallon wani abu wanda yake na haramu wa ahsanu lil faraj sannan kuma shi zai kare mishi abin da ya shafi gaban shi wa man lam yastati wanda bai samu ba iko kuma farahi bis sawm to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ringa yin azumi fa innahu lahu wijaun wato azumin nan zai kasance mishi wato wata wato garkuwa ce zai ringa kasar zai ringa kariya mishi abin da ya shafi wato shahawashi Abdullahi dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ya ma'ashar shabab ya ku taron samari idan aka ce ma'ashar sune wato wani gungu na wasu jama'a wanda suka siffanta da abu guda kamar yanzu misali nan ana iya cewa ya ma'ashar shabab ko a ce ya ma'ashar al-uzzab ko a ce ya ma'ashar al-asatiza to duka wannan duka ana kiran shi da ma'ashar to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gansu yace musu ya ku taron samari idan aka ce al-shabab jami'i ne na wato shab da aka ce kuma shab shine duk mutumin da ya zamanto yana da nishati yana da haraka to wannan shi ake cewa abin da ya shahi wato shab yana kazar kazar wanda kuma wannan yana kwara ne tun daga lokacin farko farkon wato rayuwar mutum musulmi rayuwar mutum gabaki daya lokacin a farkon rayuwar shi idan ya zamanto ya dan kama jiki ya warware a lokacin ake ce mishi wato shabun saboda lokacin akwai nishadi tare da shi akwai abin da ya shahi wato kazar kazar wato tare da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj dukkan mutumin da wato ya samu ikon yin arme to falyatazawwaj to yayi aure kaga nan annabi ya ce man istata'a minkum al ba'a dukkan mutumin da ya samu ikon yi me alba'a malamai sun yi sabani kan abin da ya shahi alba'a wasu suka ce asalin idan aka ce alba'a ana nihin almanzil to amma wasu daga cikin malamai sun yi sabani maganganun nasu yana komawa magangana guda biyu maganganu guda biyu abu na farko suka ce shine zamanto mutum zai iya kusantar iyali sannan kuma wato yana da kudura akan yanda zai rike wato matar ta wajen abin da ya shahi ciyarwa da ba ta sadaki da abin da ya shahi ba ta mazauni magana ta farko wajen malamai magana ta biyu kuma suka ce a'a kawai ana nihin alba'a da mine shine da a irin yanda zaka iya rike iyali na abin da ya shahi ba ta sadaki ciyar da ita, tufatar da ita, ba ta wujin wato abin da ya shafi zama. Wanda kuma wannan magana ita ce wanda malamai suka tahi kanta, saboda sun yi taujihin wato wannan magana tasa akan wasu al'amura guda uku. Malamai suka ce abu na farko shine khitabin nan da aka ce fa manistata aminkumul ba'ata, ana nihin daman suwaye ake ma magana sune shabab. Wanda kuma an sani a shabab mafi yawa za su iya abin da ya shahi wato kusanta iyali, shi yasa aka ce musu manistata aminkumul ba'ata, tunda an riga an san cewa suna da kazar-kazar in za su iya kusanta iyalin su kenan. Wannan ana nihin mu'natun nika, wato abubuwan da ya shahi wato dawainiya ta abin da ya shahi aure ga baki ɗayan shi. Sannan abu na biyu malamai suka ce da yace famanil faman lam yastati fa alayhi bisaw, kaga wanda ya zamanto ya gaza yin abin da ya shahi kusanta iyali, ai ba magana a ce yayi azumi. An fahimta kenan dalili na biyu akan maganar malamai da suka ce abin da ake nihi nan duka kawai shagulgulan abin da ya shahi aure. Dalili na uku kuma ya zo a cikin sunanin Nasa'i, ƙarin lafazin cewa man kana minkum za qawlin falam falyatazawwaj, wanda ya kasance yana da kenan mine wadata falyatazawwaj, to yayi aure. Kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da ya ga samari yace musu fa manistata'a minkumul ba'at, dukkan mutumin da zai iya ya samu wato abin da zai iya dawainiyar abin da ya shahi iyali na gida da ciyarwa da tufatarwa da wasu abubuwa na abin da ya shahi wato layya, to falyatazawwaj. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yayi aure, saboda mi? Fa innahu aghaddu lil basar, nan da miri yana koma zuwa gawa, fa innahu zuwa ga auran fa innahu aghaddu lil basar, saboda yin arman nan shi zai taimaka mishi mi? Zai taimaka mishi ya ringa kare ganin shi na kallon wasu wanda suke a janibin shi, wasu wanda suke ba muharraman shi ba. Mun gani a karatun haqqul mubin, idan aka ce almar'a, idan aka ce mace, kala nawa ce, nau'i nawa ce haqqul mubin? Da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da yake karkashin hadisin la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram, kala nawa? Kala uku, akwai almuharrama, akwai muhallala, akwai al-ajnabiyya. To wannan ana kenan zai aghaddu lil basar kamar daga abin da ya shahi al-ajnabiyya, duk wata ajnabiyya ka yin arme zai sa ka kauda kai wato da abin da ya shahi wato kallanta. Wanda tuntuni dama Allah subhanahu wataala ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gai ma mummune su kane ganin su kuma su kare abin da ya shahi wato gaban su, yasa ya ƙara cewa wa ahsan lil farj, shi zai sa ka kare abin da ya shahi wato gabanka na da kaje ka aikata abin da yake na abin da ya shafi haram. To sai ya ce kuma wa man lam yastati, to wanda kuma bai samu ba ikon yin auren, Annabi sai ya ce fa alaihi bisawm, to Annabi ya ce to ya ringa yin azumi. Kaga nan ya zo a cikin Tirmidhi cewa fa man lam yastati minkumul ba'a, dukkan mutumin da bai samu ba wato kudura ta abinda zai rike wato iyallan shi na ciyarwa da masu da gida da abinda ya shahi tufatarwa, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa alaihi bisaw, to abinda zai yi shine ya ringa yin azumi, saboda wannan azumin shi zai taimaka mishi. Fa innahu lahu wija'un, zai kasance mishi wato wani kariya ce, kamar wata dandaka ce wadda za ta ringa kariya mishi abin da ya shahi wato shahawaitan shi. To a wannan hadisin zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ga matasa na su yi mene su yi aure, ko kuma su nemi abin da za su yi aure. Su yi aure, to kuma sai zamanto yin arman, malamai suka ce dole sai ya zamanto ka hada, ba haka ba kawai alal itlaq, kawai dan an ce matasa yanzu an yi da karatu ka je ka ce kawai kana neman bashi ka yare ne, a'a. Malamai suka ce a'a, akwai sharuɗa. Me sharadi? Shine zamanto tun farko da aka ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj malamin suka ce anan na farko akwai wajibcin yin arman ma wajibcin yin arman kuma bai tabbata sai ya gama wasu sharuɗa guda biyu sharadi na farko shine mutun ya kasance yana da shahawai sharadi na biyu kuma shine ya kasance yana da ikon riƙe wato abin da ya shahi da wainiya a wurin to wannan a lokacin zai zamanto wato wajibi kamar yadda da yawa daga cikin malamai wato suka tahi akan haka nan amma dai ya zamanto kace kawai bakka da ikon yin arme ka tashi ka je ka nemo bashi ko kuma wani abu makamancin haka to wannan malamai suka ce ya saba ba za a ba dora maka ba wannan saboda dalili kuma akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam nan abin da ya kwadaitar da kai ba ta yi baka tashi wa man lam yastati in baka samu ba bai ce baka je ka nemi bashi sai ce mine eh irshadin ka zuwa ga azumi fa innahu lahu wijaun annabi ya ce fa alayhi bisawm dalili na biyu kuma malamai suka ce Allah subhanahu wataala ma ya ce mine wal yasta'tifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadli wato wanda bisu samu ba wato bisu samu ba suka yi aure bisu da duke da zasu ringa yin aure to abin da yake kansa shine sukani Annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala yace sukani har Allah subhanahu wataala ya wadata su daga abin da ya shahi wato falalar shi yasa malamai suka ce idan ya zamanto bakka da kenan ba baka tashi baka je ka ce ka ciwo bashi ko kuma kaza 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 dan ka je kai wato abin da ya shahi wato aura ala kulli hal nan umarni da aka yi ga mutumin da ya samu istita'a sannan kuma zai iya daukan dawainiya shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni akan yayi arme sannan an kebance matasa anan tunda Annabi ce ya ma'asharan mine ya ma'asharash shabab malamai suka ce an kebance matasa anan saboda mine saboda a matasa aka yi samun wato wanda suka yi shahawa wanda take abin da ya shahi mai karhi sannan abu na uku da zan mu dauka a wannan hadisin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wanda bai samu ba alba'a shine da yimmi da yin azumi dukkan mutumin da ya gaza bai samu ba yin arme kenan shine ya zamanto yana yin azumi wannan shi zai ringa karya mishi wato abin da ya shahi shahawar shi saboda duk lokacin da daman shahawa mi yake kawo ta cin abinci da shan abin sha yau ka ci abinci ka yi cika ciki kaza da kaza dukkan wannan su ne suke kawo abubuwan abin da ya shahi shahawaice amma da lokacin da zaka ringa zama da yunwa kana yin azumi kenan wannan shahawar zaka zata zamanto ta rage sannan hadisin nan zan mu gani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu akan mine mu ringa kare ganin mu haka mu ringa kare abin da ya shahi wato abin da ya shahi gaban mu sannan kuma a wannan hadisi malaman suka ce istidlali ne akan haramcin yin abin da ya shahi al-istimna wato haramun ne a yi shi saboda mine da a ce halal ne ya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan hadisin malamai suka ce zai ce to ai zai yi irshadi akan shi to na da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba irshadi wannan yake nuna cewa wato haramun ne kuma wanda cutarwar shi kamar yadda malamai suka ambata likitoci sun bayyana cewa yana cutar da wato dan adam sosai kenan wannan shi ma abu ne wanda yake haramun sauran lokaci to la'alla mu tsaya kenan anan insha Allah da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام الحمد لله